bangaren Ingila abubuwan da suke faruwa a bangaren wasan kwallon kafa yanzu haka jadawali ya nuna cewa a cikin kungiyoyi da suka buga Premier League na bana kungiyar Arsenal ita ta fi kowace kungiya samun kudi inda ta samu euro miliyan 100,952,257 sai mai binta a baya Manchester City inda ta samu euro miliyan 96,971,603 sai Manchester United a mataki na uku da euro miliyan 96,477,120 wannan ya nuna a wannan shekara kungiyar Arsenal ita ta fi kowace kungiya samun kudi a wannan wacce ta zo kuma na ƙasa a samun kudi ita ce Aston Villa inda ta samu euro miliyan 1.1 a jadawalin da ya nuna tun lokacin da aka maida wasan ƙasar Ingila ta koma Premier League a shekara ta 1992 Manchester United ita ta fi kowace kungiya samun riba a wannan gasa da ake yi sai mai biye mata na ƙarshe ita ce wacce ta zamo na ƙasa wacce kuma ita ta samu nasara a wannan shekara Leicester City ita ce ta fi kowa rakin samu gasar Premier daga lokacin da aka kafa ta zuwa yanzu idan muka dawo bangaren Arsenal da suka samu nasaran samun wannan kuɗi sun yi amfani da damar wajen so su suka fara so dan wasa daga tim din Borussia Mönchengladbach wanda suka so shi akan euro miliyan 32.1 dan shekara 23 wanda yake buga tsakiya mai suna Zaka wannan dan wasa dama ya ji dadin zuwansa Arsenal domin ya nuna cewa yayi farkin zai buga Premier League kuma gashi ya buga dan wasan da dan kasan Switzerland ne karshen labarin.